Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lasariya na yau Alhamis 20 ga watan Janairu shekarar 2022. Baba ya kuma kiri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga Baballe da kanin labarai.
Turmutsu da aka yi a wani taro da aka yi a wata majami'ar Monrovia, babban birnin kasar Liberia, ya kashe mutane 29 a cikin dare, kamar yadda mataimakin ministan yaɗa labaran kasar ya faɗa wani gidan rediyon kasar yau Alhamis. A yau Alhamis, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya isa birnin Berlin na kasar Jamus domin tuntuɓar manyan ƙawayen Amurka kan halin da ake ciki kan iyakar Rasha da Ukraine. Sojojin kasar China sun bi tare da gargaɗin wani jirgin ruwan yakin Amurka da ya shiga kusa da tsibirin Paracel da ke tekun kudancin China, kamar yadda rundunar sojojin ta faɗa yau Alhamis. Sai dai rundunar sojojin ruwan Amurka ta musanta cewa an yi wa jirgin gargaɗi aka kore shi daga tekun.
Ganin labarin kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa al'umman jamhuriyar Nijar sun fara gargaɗin hukumomi da su ɗauki mataki game da rahotanni da suka ayyana cewa 'yan ta'addan Mali sun fara tsallakawa zuwa wasu sassan jihar Talibiri.
Yau abin da gwamnati ya kamata ta yi shi ne ta ɗauki matakin ne ta tabbata ta kare iyakokinmu da wannan abin, in abin ya tabbata, kuma ta kwantar da mu al'umma hankalinsu da cewa wannan abubuwan in ƙarya ce tabbata ƙarya ce.
A Najeriya kuma 'yan awarin masu fafutukan kafa ƙasar Biafra suna lalata kayayyakin mutane da suka ki zaba gida bisa umarnin da ƙungiyar ta bayar da kowa ya zauna gida a lokacin da shugaban ƙungiyar ya bayyana a kotu.
Ta ce mota ta ce wannan suka faffasa gilashinta, kullum sai mu ce muna neman Biafra, shin da haka ne za mu samo Biafra?
Muna kuma dauke da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawwa Umar za ta gabatar, sai kuma ra'ayoyin da kuma sauraron kuka aiko mana ta hanyar email. To amma bari mu fara da shirin labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarin duniya, mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Turmutsu da aka yi a wani taro da aka yi a wata majami'ar Monrovia, babban birnin kasar Liberia, ya kashe mutane 29 a cikin dare, kamar yadda mataimakin ministan yaɗa labaran kasar ya faɗa wani gidan rediyon kasar yau Alhamis. Jalawa Tampo ya ce lamarin ya faru ne yayin wani taron ibada na Kirista da ake yi duk dare a garin New Kuru, wata unguwa da ke wajen babban birnin kasar. Likitoci sun ce mutane 29 ne suka mutu kuma wasu suna cikin mawuyacin hali, in ji Tampo yayin da ya kira gidan rediyon jihar daga wani asibiti da ke kusa. Wannan rana ce ta bakin ciki ga kasarmu. Wani mazaunin garin da ya halarci taron, Exodus Marias, ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa turmutsin ya fara ne bayan da wasu gungun 'yan bindiga suka danna kai cikin jama'a a ƙoƙarin yi musu fashi. Morris ya ce sun ga wasu gungun mutane ɗauke da adduna da wasu makamai sun tunkaro zuwa wajen taron. Yayin da suke gudu, wasu mutane sun durgo kuma wasu sun faɗa ƙasa kana aka tattake su. A yau Alhamis, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya isa birnin Berlin na ƙasar Jamus domin tuntuɓar manyan ƙawayen Amurka kan halin da ake ciki kan iyakar Rasha da Ukraine, yayin da yake shirin tattaunawa da ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov. Blinken zai gana da ministan harkokin wajen Jamus Annalena Baerbock da ministan harkokin wajen Faransa Jean-Yves Le Drian da minista mai kula da gabas ta tsakiya da arewacin Afirka James Cleverly, gabanin ya gabatar da wani jawabi kan rikicin Ukraine. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a wani taron manema labarai jiya Laraba cewa yana ganin Rasha za ta mamaye Ukraine, inda ya sake nana ta gargaɗi ga shugaban Rasha Vladimir Putin na ɗaukan irin wannan mataki zai gamu da ɗaukan mataki kamar takunkumin karya tattalin arziki. Sai dai Rasha ta musanta niyyarta na mamaye Ukraine, kuma tana neman a bata tabbacin tsaro kamar kin amincewa Ukraine ta shiga ƙungiyar tsaro ta NATO. Labarin yana zuwar muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojojin kasar China sun bi tare da gargaɗin wani jirgin ruwan yakin Amurka da ya shiga kusa da tsibirin Paracel da ke tekun kudancin China, kamar yadda rundunar sojojin ta faɗa yau Alhamis. sai dai rundunar sojojin ruwan Amurka ta musanta cewa hanyoyin jirgin gargadi aka kore shi daga tekun. Komandan rundunar sojojin kudanci ya ce jirgin USS Bemple ba bisa ka'ida ba ya shiga yankin ruwan China ba tare da izini ba, lamarin da yake ta ikon kasar. Kuma sojojin ruwa da na sama na kasar China sun bi sawun jirgin. Ya kara da cewa muna matukar bukatar bangaren Amurka da ya gaggauta dakatar da irin waɗannan ayyuka na tada hankali, ba haka ba zai ga mummunan sakamako na abinda ba a zata ba. Rundunar sojojin ruwan Amurka ta yi watsi da cewa an yi wa jirgin na Bemple gargadi, amma da alama ya tabbata cewa jirgin yana aiki a yankin, da ta bayyana cewa aikin ya nuna rundunar sojojin ruwan Amurka tana aikin kare yancin zirga-zirga ne.
To madalla, kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su. A jamhuriyar Niger, jama'a ta fara gargadin hukumomin kasar da su dauki matakai bayan wasu rahotanni da suka ayyana cewa ƴan ta'addan Mali sun fara tsallakawa zuwa sassan jihar Tillabéri na nufin tserewa lugudan wutar da suke fuskanta daga dakarun kasar da haɗin gwiwar takwarorin su na Rasha, lamarin da ya tada hankalin jama'ar iyakokin kasashen biyu. Labarin wanda ya mamaye kafafen sada zumunta na cewa ƴan ta'addan da ke da sansanin arewacin Mali, cikin su har da manyan kwamandoji irin su Ayad Igali da Amadu Kumfa, sun arce zuwa wajajen gundumar Ayoron jihar Tillabéri sakamakon ɓarin wutar. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Sulaiman Munabarma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Wannan al'amari ya tada hankalin jama'a a garuruwan da ke iyakar Nijar da Mali, kamar yadda wani mazaunin Ayaro ya shaida min ta wayar telefon.
Labarai da nake shi da babura da yawa tun da na shi moto ko ya zo ma ya kusa da kai ma baka shi mo ko karin motarin shi da suka gudu sun she bangaren Tingaran saman da Innatus, bangaren nan suka koma. Suka san ba sa yi su wuce yanzu sai dai su samu inda za su buya kansu sai an yi dan kwanaki tun da ko ina sojoji. Yanzu mutum ma ifita waje ma ibi da kyawa ma wanda sai kawo bisa she ma babu, ana sauro ko masu kiwo bisa sai mu ma sun bare wallahi duk wanda yake da sayan su a cikin gidan shi a darme.
Kawo yanzu hukumomin Niger basu tabbatar da faruwar wannan al'amari ba, haka kuma basu karyatar da shi ba. Jami'in kare haƙƙin dan adam na kungiyar ruwa da son Allah Dambashi na mai kiran mahukunta su fito su yi wa ƴan ƙasa bayani don kada masu yaɗa jita-jita su haddasa rudani a kawunan al'umma.
Yau abinda gwamnati ya kamata hito shine ta dauki matakin ne ta tabbatar ta kare iyakokinmu da wannan abin, in abin ya tabbata kuma ta kwantar da mu al'umma hankalinsu da cewa wannan abubuwan in ƙarya ce tabbata ƙarya ce, in ba ƙarya ce ba kuma kwatanta ta dauki matakin da ya kamata dauka.
Manyan ƙasashen da suka ci gaba amfani da fannin sadarwa wani zubin a matsayin makamin yaki don tsoratar da abokin gaba, kamar yadda irin haka ke wakana a yanzu haka a yankin Sahel. In ji mai sharhi akan sha'anin tsaro Abdulrahman Alkasum.
Gaskiya Malam Sulani, abinda nake kallon shi yana kama da yaki na sadarwa tsakanin manya-manyan kasashen nan kamar Kurasha da ita Faranshi ta hanyar ita kasar Mali, saboda ka dauki yankunan da aka yi operation an yi ta yankin Manaka da yankin Mufti cikin tsakiyar Mali, a ce kuma Salim Alim sun ketaro kuma mutane sun gansu ga Ahmadu Kufa na wannan ga iyadi nan ga yanan kuma sun shigo Niger sun zauna. Ai kaga abun zawwa yanzu dai hankali bai dauka shi ba.
Amma wata majiya mai tushe ta bayyana min cewa farmakin da sojan Barkan na Faransa suka kaddamar a kwanakin nan da haɗin gwiwar rundunar mayaka ta Operation Takuba ne ke firgitar da ƴan bindigar arewacin Mali suka fantsama zuwa neman mafaka, amma kuma har izuwa yau ba wasu bayanai da ke tabbatar da cewa sun tsallako Niger. Kuma majiyar ta kara da cewa kawo yanzu dakarun Rasha 400 kacal ne ke Mali waɗanda ke aikin bada horo ga dakarun fama. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu.
Dokokin kada ƙuri'a da 'yan jam'iyyar Democrat na Amurka da ƙungiyoyin kare haƙƙoƙin jama'a ke jayayya na da muhimmanci don kare demokuraɗiyya, wani ɗan jam'iyyar Republican ya dakatar saboda tsarin ƙuri'a 60 da ake kira filibuster kafin a amince da ƙudurin. Ana sa ran kada ƙuri'a, amma shugaba Joe Biden da jam'iyyarsa sun samu koma baya bayan wata muhawara mai zafin gaske. Nan da nan 'yan jam'iyyar Democrat suka fara yunkurin canja dokokin Majalisar Dattawa da ke takawa ƙudurorin birki sai dai ana kyautata zaton wannan yunkuri ma ba zai cimma nasara ba. Biden ya kasa shawo kan wasu sanatoci biyu 'yan jam'iyyar Democrat da suka hana ruwa gudu, Kristen Sinema ta jihar Arizona da Joe Manchin na jihar West Virginia, domin canja dokokin majalisar dattawa don amincewa da wannan kuduri. Masu fafutuka sun yi gargadin cewa jihohi suna sawa ya zama da matukar wahala kai zaɓe. Yayin da hankalin sojoji da ke mulkin ƙasar Myanmar ya koma a wasu wurare, shugabannin kabilar Buda marasa rinjaye a jihar yammacin Rakin suna kafa a kansu a matsayin gwamnati mai inganci da jami'an tsaro a jihar, tare da shawo kan akalla wasu musulmi cewa sun fi mulkin soja tasiri a rayuwarsu. Sai dai wannan ci gaba na damun sauran musulmi a jihar, inda dakarun gwamnati suka yi wani kisan kiyashi a shekarar 2017 wanda ya sanadin mutuwar dubban mutane, tare da tilastawa sama da musulmin Rohingya 700,000 tserewa zuwa tudunmin tsira a makwabciyar kasar Bangladesh. A gare su, wasu jerin laifuka na baya-bayan nan da suka shafi kabilanci da ya hada da kashe wani jami'in yankin ya tuno musu da rikici tsakanin al'ummomin biyu a shekarar 2012, lokacin da aka kashe mutane da kona gidaje da gine-ginen ibada, sannan kuma aka tilastawa sama da mutane 30,000 barin gidajensu. A cikin 'yan watannin nan, Rakin ta kasance cikin kwanciyar hankali duk da karuwar tashe-tashen hankula a wasu wurare a Myanmar, inda sojoji da aka fi sani da Tatmadaw ke fuskantar turjiya daga karɓa mulki a wani juyin mulki na ranar 1 ga watan Fabrairun shekarar 2021.
Tawagai da Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya kuwa, ɗan aware masu fafutukar kafa a ƙasar Biafra na ƙara tilastawa al'ummar kudu maso gabashin ƙasar bin dokar zaman gida tare da lalata kayayyaki da kuma cinnawa ababen hawa wuta. Wani umarni da ƙungiyar ta bayar a lokacin da shugaban ƙungiyar Mazi Nnamdi Kanu ya bayyana a gaban kotu, lamarin da ya kai 'yan kabilar Ibo ga tafka ɗin bin hasara. Ga dai Alfonso Okoro Igwe da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Wata mata wacce aka faffasawa gilashin mota kenan na kokawa a harshen Ibo, ta ce mota ta ce wannan suka faffasa gilashinta, kullum sai mu ce muna neman Biafra. Kawai na fita ne in sayi abu a Ozara Fokuna da safen nan suka faffasa mun mota. Shin da haka ne za mu samo Biafra? Motocin da suka faffasa a Fokuna yau sun fi 50 da shaguna kome sun barnata. Da hakan za mu samo Biafra? Yan Ibo, ku fayi tunani game da kanku. Akan wannan lamarin ne na tuntubi wani mazaunin garin Inugu Alhaji Ibrahim Sama'ila, kuma ga abin da yake cewa.
Akan doka ta Sita Trump na gaskiya ta yi amari sosai akan mutane da suka ƙi bin doka. Ga alamu dai gaskiya dai mun ji abubuwan ne da suka dan faru, kamar akwai mota ta polisa da aka kone a kan Port Harcourt Airbridge, sannan kuma akwai wata hanya da aka ci ana yi a Fokuna, amma gaskiya wannan ban tabbatar da menene yake faruwa a wajen ba.
To sai dai kakakin rundunar 'yan sandan jihar Enugu Mr. Daniel Ndukwe ya ce bai da wannan labarin.
I don't have such report as of this moment.
Yace bani da labari kamar haka a halin yanzu. Idan na samu wannan labarin zan shaida maka daidai abinda na sani. To shin wani mataki ya kamata a dauka wajen kawo ƙarshen tilasta zaman gida da kuma wasu ayyukan asha da ke tattare da ita? Kwambet Emmanuel Nnadozie Onwubiko wani mai rajin kare haƙƙin bil'adama ne.
Government needs to put the infrastructures.
Yace akwai buƙatar gwamnati ta sako kayayyakin more rayuwa, akwai buƙata ta yi aiki kan batun hanyoyi da wutar lantarki da kuma wasu muhimman abubuwan da ake buƙata. Matasan Ibo da dama sun koyi sana'a, suna da ƙwarewa, kuma za su iya kafa nasu ƙananan masana'antu idan suka samu tallafi daga gwamnati. Da haka kowa zai mayar da hankali kan sana'a ya daina bin wasu masu mummunar akida. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Umuahia, Najeriya.
To madalla a gaida Alfonso Sokorigwe da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki zamu yi magana ne akan motsa jiki wato exercise a turanci. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan ƙashi Dr. Abubakar Sadiq Mu'azu da ke aiki a asibitin koyarwa na Baraudiko a jihar Kaduna. To likita barka da wannan lokaci.
Barka, assalamu alaikum wa rahmatullah.
To likita, masu sauraron mu za su so su ji ma ƙarin bayani akan menene motsa jiki.
Motsa jiki kaman abinda ake nufi da shi exercise ya danganci duk wani abu wanda mutum zai yi da gabobin jikin shi da wanda wannan abinda yake yi din dalilin yinsa shine saboda ya kara mishi lafiya kuma sannan ya zama fit ya yin komai da komai kuma zai kara mishi lafiya.
Motsa jiki ma ya kasu kashi nawa ne?
Eto shi motsa jiki ya danganta ne da meye mutum yake so ya achieving kaman ya samu an yayi motsa jiki menene aim din mutum a motsa jiki yakan kasu daban-daban. Akwai wanda ake ce mishi kaman aerobic exercise sai kuma akwai wanda ake ce mishi isokinetic exercise. Shi wannan aerobic exercise din shine motsa jiki wanda shi dalilin shi shine ya ƙara maka lafiyar zuciya da kuma lafiyar lungs, huhunka kenan, ya ƙara lafiyar shi kuma ya ƙara maka lafiya gaba ɗaya na jiki. Shi kuma isokinetic exercise shine wanda kaman MN shi ya ƙara lafiyar wani gaba ne na jiki ko kaman irin masu yin weightlifting da sauran abubuwa su ne suka fi yin isokinetic exercise. So wannan aerobic exercise shine wanda in dai burin mutum ba wai yana so ya zama bodybuilder bane, masu daga karfe da wasu abubuwa, an dai masu gina jiki, amma in burin mutum ya samu lafiya ne na jiki, ya iya yin ayyukan shi ba tare da ya gaji ba, zuciyar shi ta samu lafiya, abin da ya fi cancanta da shi shine aerobic exercise.
To likita, kamar yaya mutum ya kamata ya motsa jikinsa?
Abin da ya fi dacewa ga motsa jiki ya bambanta tsakanin motsa jiki a yara da motsa jiki a matasa da motsa jiki a manyan mutane maza da mata da kuma motsa jiki da nake so in yi bayani a kai na mata masu juna biyu, shi ma yana da amfani. Motsa jiki a yara da matasa abin da ya fi dacewa shine su samu kaman na minti 60 awa guda kenan na motsa jiki ko fiye da haka a ce a kowane rana. In so shine su samu minti 60 na motsa jiki a kowane rana, yara da matasa, wannan yana da kyau musu. Ga manya kuma abin da ya fi kyau su samu kaman minti 30 a ce a mafi yawancin ranaku na mako. In an fahimta kaman minti 30 kwana 4 a mako, minti 30 kwana 5 a mako, abin da ya fi dacewa kenan ga manya maza da mata. Amma ga mata masu juna biyu, abin da ake so ga mata masu juna biyu shine inda za su samu kaman awa 2.5 a kowane mako na motsa jiki. Mata masu juna biyu da kuma mata wanda suka haihu, waɗanda suka haihu suna kan shayarwa, awa 2.5 na motsa jiki a kowane mako, to yana da kyau. Amma abin da shawaran da ake ba ma mata masu juna biyu, a lokaci guda ba a so su yi motsa jikin da zai wuce na minti 10, in dai motsa jikin sosai suke yi kamar irin jogging da wasu abubuwa, ko kuma a motsa jikin da zai fi na minti 20, in dai ba motsa jiki sosai bane, in abu ne da ya shafi dan tafiya wanda ba sosai ba vigorous exercise bane, kar ya fi minti 20 at a stretch a lokaci guda. Idan suka dan yi su huta, ba a son su yi a lokaci guda ta ce za ta yi awa daya ko wani abu, ga mata masu juna biyu da wannan ba fiye san haka ba.
Duk da motsa jiki yana da muhimmanci, me yasa ba a so su dade, mata masu juna biyu misali su dade suna motsa jikinsu?
Tuddare bayanin yana da yawa a wannan bangaren, nan kuma shawarwari da muke bayarwa zai kai ya kawo mu wani lecture. Amma su mata masu juna biyu, in za mu ba da misali kaman abin da muke ce suna da hyperdynamic state, jikinsu yana da abubuwa da yawa, lafiyansu, lafiyan shi babin da ke jikinsu, kuma duk lokacin da ake ce ana motsa jiki akwai jini yakan je sauran bangarorin na jiki, to zai iya sa baby ya samu matsala. Amma yana da kyau motsa jiki a mata masu juna biyu, amma look a daɗe ana yi shine abin da muke bada shawara.
Motsa jikin nan yaya ya kamata a yi shi? Abin da nake nufi anan shine mutum zai zo yayi ta tsalle ne ko kuma yayi ta ka ce yara ma ya kamata a ce ko kuma matasa su samu awa ɗaya suna motsa jikin su, za su yi ta gudu ne ko kuma tsalle ne ko rawa ko kuma wani irin motsa jiki ya kamata?
Motsa jiki ya danganta ai da me zaka iya yi kai kanka. Akwai wanda zai iya jogging, akwai wanda ya iya swimming zai iya swimming, akwai wanda ya iya swinging da rope swinging, ya danganta da wannan. Kamar inda dai na yi bayani shi kan motsa jiki commonly na abin da muka fi yi shine kaman jogging, yana da amfani saboda shi jogging zai taimaka ma gabobin jikinka da zuciyanka da kuma huhunka da kuma lafiyar jikinka gaba daya.
Kamar mata a gida zaka ga in an ce su motsa jiki za su ce kai ya ai wannan kai komo da nake a cikin gida ma shi ma motsa jiki ne. To shin a likitance wannan ma motsa jiki ne kuma yana ƙara lafiya a jiki?
To sosai. In dai kai komo da take yi aiki ne sosai za ta tashi a ce a gidanta ta yi tafiya for a reasonable amount of time a cikin gida na aiki, ta je ta dawo for a reasonable amount of time, da za ta ji ta motsa jiki ba ta ringa zama a gida kawai tana zaune ta ce tana motsa jiki. A reasonable physical activity wanda zai shafi duka gabobin jikinta yayi.
Na'am. To likita misali ma kowace gaba ce take da buƙatar a motsa ta a jikin ɗan adam?
Gabobi a jikin mutum suna da yawa, akwai wanda da ba su a motsi, akwai wanda da yawanci inda shi kamar da muka bada misali da jogging yakan shafi duka wanda yake ya kamata a ce an motsa. To in kai jogging zaka ga ka motsa shi.
To likita, wani lokaci zaka ga mutum zai motsa jikinsa bai yi zufa ba, shin idan mutum ya motsa jiki yayi zufa shine motsa jiki, ko kuma idan mutum ya motsa jikinsa ko bai yi wannan zufar ba a likitance ya motsa jiki?
Inda ya motsa jiki ai zufa, akwai masu yawan zufa sosai, akwai masu zufa da wuri, amma ana so dai in so shine samu in ka motsa jiki kai zufa, amma akwai masu zufa da wuri, akwai wanda kuma sukan dade ba su yi zufa ba. To ya danganta, inda ka motsa jiki kamar wannan awowi da muka bayar ka amfani da su to ya isa, ba zufa ba shine criteria na sawa a ce ko motsa jikin ya isa ko ya yi ko bai yi ba.
To likita, menene ma muhimmancin motsa jiki a jikin dan adam?
Muhimmancin motsa jiki za mu iya kasashe kashi biyu. Akwai physical muhimmanci na motsa jiki, sannan kuma akwai psychological muhimmanci. Physical muhimmanci kamar shine abin da ya shafi jikin mutum shi kanshi, lafiyar jikin mutum. Sannan kuma motsa jiki yakan taimaka ma tunani da psychology da lambotsin mutane. Haka shi yasa exercise yake da amfani sosai. Physically yakan taimaka ya kar ya sa kai jiki da kar ka zama obese, yana taimakawa. Yakan mai motsa jiki yakan iya samun a ce ba shi da ciwon zuciya, yakan rage chances din da mutum zai iya developing ciwon zuciya. Mai motsa jiki zai iya yakan rage chances din da zai sa jini shi ya dinga hawa, BP din shi ya dinga hawa. Mai motsa jiki zai dinga jin dadin bacci. Baccin mai motsa jiki yafi jin dadin bacci fiye da wanda baya motsa jiki. Sannan kuma yakan rage ma wasu kansa kamar irin kansan mama. Motsa jiki yana iya rage risk in developing kansan wannan. Sannan kuma yana increasing kamar abin da muke ce mishi good cholesterol a jikin mutum. Motsa jiki yana yi. To ta wannan duka physical abubuwa kenan. Psychologically motsa jiki na da amfani sosai, saboda motsa jiki na helping mutum wurin stress. Mutum yana stressed up, to yakan helping wurin yawa, yakan helping wurin coping the stress, ya zama okay yana iya coping da wannan stress.
Wato baya gajiya da sauri.
Motsa jiki kuma yana sa mutum ya zama yana cikin farin ciki. Motsa jiki na ƙara farin ciki saboda yana release abin da ake ce mishi wani endorphins. Wannan endorphins din sukan taimaka gurin ya sa mutum yana cikin farin ciki. Haka ne motsa jiki yana sa mutum ya zama self confident, ya yadda da lafiyar jikin shi. Motsa jiki na sa haka nan. Sannan motsa jiki na ƙara yana inganta tunanin mutum, yana improving creativity na mutum. Haka nan yana helping mai amfani ma sosai, yana helping gurin drug addiction. Haka masu irin drug addict to ana encouraging din su dinga su yi exercise. Exercise motsa jiki na sa su ya helping din su gurin reducing wannan addiction din. Da sauran abubuwa kamar yana ƙara ƙarfin kwakwalwa motsa jiki. So motsa jiki na da amfani sosai, shi yasa ake sa mutum su yi motsa jiki ba don lafiyar jikinka kadai ba, har da lafiyar kwakwalwar mutum.
To likita, musamman ma jarirai ko in an musu wanka zaka ga irin wasu gabobin su akan dan jujjuya gabobin su suna buƙatar wannan ko ba sa buƙata?
Wannan dai al'ada ne dai da ake yawan yi. Yara abin da fa suke buƙata gaskiya wanda zai taimaka musu bacci ne. Wani jijjiga su da wani abubuwa da ake ma so da yawa mukan discourage shi saboda kar akan kai wasu aji musu ciwo garin yin wannan abin. Kashushun su bai karfi ba, gabobin su bai karfi ba, aji musu ciwo ko a karya su, ko muna ganin mutane da yawa da sukan so da haka yaro shi wurin ya girma ya tashi yayi wayo bacci yake bukata ya sha mama yayi bacci shine abin da yaro yake bukata
to likita daga karshe mace shawara zaka bawa masu sauraron mu domin su tashi su motsa jikin su dan su kasance masu lafiya a koda yau
abin da zan bada shawara akai shine in kana so ka motsa jiki menene abubuwa da ya kamata ake yi akwai abubuwa da yawa kamar interventions da sukan taimaka gurin motsa jiki idan mutum na so ya motsa jiki to in ka samu a ce familinka iyalanka kowa a gidan shi ma ya zama yana da wannan attitude na motsa jiki idan akwai manya a gida iyaye na nan akwai yara to yaran su dinga taimaka ma iyayen mu je jogging mu je waye yana taimakawa gurin asa a motsa jiki wannan yawanci ya kamata guraren aiki su samu guri wanda za a cire ko rana ko da safe ranar aiki a cikin maybe kwana uku cikin mako na ranar aiki kafe 8 in an je kafin a fara aiki a dai wasu abubuwa ta zai su a motsa jiki sai kaga ranar aikin kowa na cikin farin ciki an ji dadin aikin kowa ya ji dadi an dan motsa jiki yana da kyau sosai shi yasa kaga mata in suka je gurin antenatal akan dan taimaka musu gurin motsa jiki sai kaga sun yi wasa sun yi dariya suna ana dan taimaka musu gurin tafi da yan tsalle-tsalle saboda su dan motsa jiki da kyau yana encourage kamar da na faɗa yana improving creativity kuma yana sa mutum ya zama yana cikin farin ciki sannan kuma kamar a makaranta ga yara ana musu ira physical and health education da abin da ake cewa shi PE da yakan sa su ma su motsa jiki da kyau zaka ga yaran suna jin dadin irin waɗannan abubuwa sannan kuma akwai irin kamar policies na gwamnati kamar akwai kasashe da zaka ga irin ko a kasuwanni ko a gurin aiki sai a ce in aka je gurin aiki sai a ce upstairs ne to kuma upstairs din za a iya ce to maybe ko ba lifter ko wani abu kamar haka saboda encouraging mutane su dinga hawa upstairs na motsa jiki sosai upstairs ne ko kuma a cikin kasuwa a ce babu abin hawa ko cikin kasuwan nan tafiya ake in dai ka shiga nan to ga waɗanda ba sa motsa jiki a gida suka ce irin waɗannan guraren waɗannan policies din gwamnati kan iya sawa motsa jiki sai kuma irin media kamar haka nan da muka dan yi tattauna akan motsa jiki shi ma yana encouraging gurin mutane su motsa jiki
kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato
Dr. Abubakar Sadiq Mu'azu
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya
to madalla gaida Hawwa Umar yanzu ko ga kadan daga cikin sakonni da kuka aika mana ta hanyar email sako mu na farko na cewa fata alheri BOA Hausa muna fatan musayin ra'ayi tsakanin shugabannin NLC a Lagos kan shirin kare farashin man fetur da gwamnatin tarayya ta yi sa a fahimci juna domin bambance zare da abawa daga Alhaji Umar Forever Gashuwa sako mu na gaba ya fito ne daga Baffa Haruna Bajoga na kungiyar Arewa Media Writers yace rushe-rushen baya-bayan nan da Isra'ila ta yi wa Falastinawa abin Allah wadai ne kuma muna kalubalantar majalisar dinkin duniya na rashin daukar matakan zahiri domin ladabtar da Isra'ila a ƙarshe muke fatan Allah ya baiwa Falastinawa hakuri wannan sako na cewa ina yi ma shugaba Buhari fatan alheri a ziyara da ya kai a jihar Kaduna ta fatan Allah ya sa hakan ya kawo ƙarshen matsalar tsaro a jihar daga Kamala Yahaya Dutsen ma a jihar Katsina sako mu na gaba ya fito daga Jamila da fatan Ado Salati goma ga Annabi Rijau suka ce wato mu dai mun fahimci jefa kuri'a ne kadai amfanin talakawan Najeriya ga shugabannin Najeriya domin da zarar kaga shugabanni na kusantar talakawa to zabe ya kusa zuwa ne amma da zarar an kammala zabe shikenan sai su yi jifar gafiyar baidu da su Allah ka jinkan talakawan Najeriya ba don sun mutu ba to madalla yanzu ko ga baban le ya dawo da takaitattun labaran duniya
Matsatsu da aka yi a wani taro da aka yi a wata majami'ar Monrovia babban birnin kasar Liberia ya kashe mutane 29 a cikin dare kamar yadda mataimakin ministan yaɗa labaran kasar ya faɗa wani gidan rediyon kasar yau Alhamis Jalawa Tampo ya ce lamarin ya faru ne yayin wani taron ibada na Kirista da ake yi duk dare a garin New Kuru wata unguwa da ke wajen babban birnin kasar A yau Alhamis sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa birnin Berlin na kasar Jamus domin tuntubar manyan kawayen Amurka kan halin da ake ciki kan iyakar Russia da Ukraine yayin da yake shirin tattaunawa da ministan harkokin wajen Russia Sergey Lavrov Blinken zai gana da ministan harkokin wajen Jamus Annalena Baerbock.
Masu sauraro da takaitattun labaran duniyar ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma an jima kaɗan da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labaran duniya, da kuma Daniel Brown da ya taimaka wajen haɗa shirin, da ma injiniyanmu na wannan la'asariyar, Baba Yakubu Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC, nake sallama da ku. Ku huta lafiya, amma a dakacin shirin yau da gobe, shirin matasa. Salamu alaikum.